L'avènement de l'insécurité dans notre pays a aussi entravé la vie transparente des citoyens.
Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH mai shari'a Mati Alhashi Musa kenan lokacin da yake yi wa majalisar dokokin ƙasa bayanin ayyukan da hukumar ta gudanar a shekarar 2021. Ba idan cikas ɗin da matakan yaƙi da annobar corona suka haddasa wa 'yancin jama'a a shekarar ta 2021. Hukumar ta ce matsalolin tsaron da ake fama da su a jihohin Difa da Maradi da Talabere da Tawa sun janyo toyewa jama'a haƙoƙi fiye da kima, inda aka gano cewa an yi satar mutane akalla sau 311, lamarin da ya shafi farar hula 754, ya kuma ritsa da jami'an tsaro 136. Wannan matsala ta hana ɗalibai 65,552 zuwa makaranta, yayin da aka rufe asibitoci kusan 80 a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula, a cewar CNDH. Malam Insa Garba shine kakakin wannan hukuma.
To harkan tsaron nan shi yasa an yi mutuwa da yawa, kusan mutum 900 suka mutu. To bisa wannan gwamnati yana yi kokari, yana dauka matakai saboda a kare a ciyaye wannan harkoci. To cikin wannan da gwamnati yana yi kuma yana yi abun da wanda bai kamata ba.
Haka kuma a shekarar ta 2021 hukumomi a wasu manyan da'irori sun hana wa jama'a murar 'yancin gudanar da gangami ko zanga-zanga. Sannan an yi ta kama 'yan jarida da jami'an farar hula, sannan rikicin zaɓe ya haifar da garkame 'yan siyasa da dama, har ma da gurfanar da wasu daga cikinsu a bisa zarginsu da aikata ayyukan ta'addanci. To koya 'yan majalisar ke cewa game da abubuwan da rahoton na CNDH na 2021 kunsa? Honorable Shitu Mamman ɗan majalisa ne daga ɓangaren Rinjaye.
Babban abin da ya tarin hankali in ka shurare shi yawan attack da aka yi a ƙasar Niger, kuma mutanen da suka mutu. To wannan ya isa ya bada tsoro. Akwai yanki, babu kasuwa, ba makaranta, babu noma, kenan abin ya yi yawa. Kamar yadda ya hudu, ya kamata gwamnati da al'umman Nijar gaba daya ya zamanto sun zama tsintsiya ɗaurin ki daya don a nemi hanyar mu fita wannan al'amura.
Dokar hana amfani da babura a yankunan da ake fuskantar aika-aikar 'yan bindiga na daga cikin matakan toye haƙƙin ɗan adam da aka yi fama da su a 2021. Saboda yadda abin ke hana wa jama'a kai da kawo, sannan ta wani bangare tamkar take 'yancin gudanar da sana'a ne. Hukumar ta yaba da abin da ta kira matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka a tsawon shekarar da ta gabata da nufin murƙushe matsalolin tsaro. Sai dai a cewar ɗan majalisar rokokin ƙasa daga ɓangaren 'yan hamayya, Honorable Omar Hamidu Chana, akwai alamar tsambare a tattare da wannan rahoto.
Abin ya ba mamaki da bai kawo zantar yaran da aka kashe na sauni suka kashe tira November 2021. Mu ba ma biya da gwamnati kenan, ba mu da abu da ya hudi, amma akwai wani abu da ya hudi da ya ce ɗan saho a kama musu. Wannan muna goya mai baya 100%, muna roƙo ga Allah ya kama ma ɗan saho wannan 'yan ta'adda su samu shugabansu.
Hukumar ta CNDH wacce kundin tsarin mulkin ƙasa ya wajabta wa gabatar da rahoton ayyukanta a kowace shekara a gaban majalisar dokokin ƙasa, ta zo da wasu shawarwari a ƙarshen wannan rahoto, kodayake ta ce ta gano yadda ake burus da shawarwarin da take bayarwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.